back to send, 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 back to send, send, send.
Ay, har kare duni yar nan na do yar koyo. Rainin dan hakike kai buga yin wayo. Ko she dan Adam sai dai mara shan wayo. Minna fara tafiya, yau mu ake rikiya. Kullum kira a waya, komai man aje safaya. Allah kai kake tarka mana ko yaushe. Allah kai ka yarda mu tsallake dan koshe. Allah gurbinan zanaban maka tattoshe. Kullum zan abin sha'awa, ga kuma kyautuka da yawa. Ga matsayi yana ta zuwa, dauki na yana sukuwa.
Back to sender, sender, sender.
Aniyar ko ta bi
shi sender, sender, sender.
Lila bugure.
Back to sender, sender, sender.
Aniyar ko ta bi
shi sender, sender, sender.
Sai dai masani rafa tun da na dau ta karda bai ci na zauna ba ban yo bai tukan dan acci a koshe ma wanne dawayar motar kudi sauko tun da damar ta ba min girmam yoro ko na zo da fure masoyi sanya hannu zanko tun da uwa na addu'a dole mu dace sana'a gamma da fuskar fara'a gamma da tarin jama'a Allah kai na roƙa sarkake harshe na karnai tuntube koda akalami na kuma kowani dan adam zai banka da aibu na rabbi da kai na yarda ka karfafa kuiwa na nayi zama zama na jira duk dan iske nasara Allah kai mini dan manzan ba abun komiya.
Back to sender, sender, sender.
Aniyar ko ta bi
shi sender, sender, sender.
Lila ta gure
shi sender, sender, sender.
Aniyar ko ta bi
shi sender, sender, sender.
Lila ta gure shi.